الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا يمتشينا شانه shida ga watan Jumada Thani, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, daidai da 7 ga watan 11 miladiya ta 2025, kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na ainihin wato Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Husawa Zurod a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Nuniya ta al-Imam al-Qahtani, wadda muke bibiyar sharhin nan na al-Qutuf ad-Dawani ta na ad-Doktor Suhaimi rahimahullah ko hafizahullah ta'ala. Wannan kuma shine majalisi ko darasi na 29 a cikin wannan littafi mai albarka. A darasin da ya gabata mun karanta baiti na 48, salla alaihi Allahu khaira salatihi ma laha fi falakaihim al-qamarani, inda ainihin wato yake cewa Allah madaukakin sarki yayi salati, wato mafi alherin salatin sa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, matukar ainihin rana da wata suna haskakawa a cikin falakin su. Da haka a wannan baiti mala ya gaya mana cewa salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama tana daga cikin ibada mafi girma da take kusanta mai yin ta zuwa ga Allah mai girma da daukaka. Balma salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama rukuni ne a cikin sallah, wanda sallah babu yanda za ta inganta ba tare da salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Da mai sallah zai tsaya iya kalmar shahada a tahiya bai ambaci salatin Ibrahimiya ba, to da sallarsa bata inganta ba. Wannan shine abinda tabbataccen zance yake kai daga cikin maganganun malamai ma'abota ilimi, cewa salatul Ibrahimiya rukuni ne a cikin rukunan sallah, wanda in mutum yayi sallah bai yi shi ba, sallah bata inganta ba. Lalle an umarce mu musulmi mu yawaita salati da taslimi ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin Al-Qur'ani suratul Ahzab, kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi falalar yi masa salati a cikin hadithin da Imam Muslim ya ruwaito, man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara, da kuma hadithin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mala'ika Jibrilu yayi wata addu'a kuma yace amin, shine Allah madaukakin sarki ya tumurmusa hancin wanda aka ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban sa, ya kasa yi masa salati. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma ce amin. Da haka yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ganin dama bane, wajibi ne, musamman ma inda ma yuzkar, a daidai lokacin da kaji an ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ba wai sai kaga dama ba za ka yi masa salati, ko kuma lokacin da kaji an ambace shi. Yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama salati yana ana ƙara ƙarfafa shi, wato a cikin daren Juma'a da kuma yinin Juma'a. Lalle yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin, wato an ƙarfafi musulmi da yin sa, saboda falala da fa'ida da ke tattare da haka. haka a farkon hudubobin limamai da farkon wa'azuzzuka na masu wa'azi bayan kirari da yabo ga Allah sannan kuma su salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka wajen bude kowane darasi na makamancin haka kamar addu'a domin in aka yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a addu'a ya dace a amsa wannan addu'ar balma dukkan wani gurin zama mai alfarma ya zama kuskure mai girma mutun ya zauna a wannan wurin ya tashi ba tare da ya ambaci Allah ba yayi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati kamar yanda hadisi ya tabbata daga Musnad na Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmizi hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda mafi fice mafi falalar siga daga cikin sigogi da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama salati shine sigar salatul ibrahimiyya wannan shine wanda aka shar'anta mana yin sa a cikin sallah an fahimta ko duk da cewa salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya takaita shi cikin jumla guda daya kamar sallallahu alaihi wasallam wannan lafazi ne wanda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke amfani da shi gaba daya wato Allah ya kara musu yadda gaba daya lokacin da suke ruwaito hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna fada a farko su ce qala rasulullahi sai su ce sallallahu alaihi wasallam ko sami'tu rasulullahi sai su ce sallallahu alaihi wasallam ko haddathana rasulullah sai su ce sallallahu alaihi wasallam ko amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane da makamantan haka Malai ya ce to bayan wannan jan hankali game da falalar salati ya kuma dace a ja hankali game da wasu kusakurai da ake yi da kuma wasu wani tambihi da yake da alaka da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuskure na farko wanda Malai ya gaya mana shine kuskuren da yawanci as-sahafiyuna wal kutabul mu'asiruna suke yi shine kaman journalists yan jaridu da kuma masu rubuce-rubuce na zamani da kuma masu dan rubuta yan makala haka wato wajen duk lokacin da suka faɗi wata makala ko suka ambaci wata makala ko suka rubuta wani dan rubutu wanda ya kunshi hadisi ko hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam to sukan yi rowa da alƙalamin su wajen rubuta sallallahu alaihi wasallama cikakkiya sai su rubuta sad wannan rowa ce kuma muguwa an gane ko yace ya zaka yi rowa da jumlar da duk gaba daya bata fi rabin sadara ba ka rubuta sallallahu alaihi wasallam ko da arabu ko da boko haka yace akwai wasu su suna rubuta sad lam ayn mim shi ma wai suna nufin sallallahu alaihi wasallam akwai masu rubuta sad sin duk wannan baya halatta a takaita iya nan sannan ba a san haka ba daga cikin magabata duk sanda suka ambaci sunan sa sallallahu alaihi wasallama cikakken salati suke yi kuskure na biyu wannan kuskuren yayin waita tsakanin marubuta shi ma na zamani ambatan Annabi sallallahu alaihi wasallama tsurar sa ba tare da sifanta shi da annabta ko manzanci ba maimakon mutun yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai su ambaci sunan sa na yanka kai tsaye ba tare da jingina annabta ko manzanci a tattare da shi ba to wannan shi ma yana daga cikin abin da yake na kuskure da wasu suke yi ba sa ambatan Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ba sa ambatan wato abin nan salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ainihin wato ba sa ambatan sa tare da yi masa salati ko sufanta shi da annabta ko manzanci wannan shi ma yana daga cikin rowa da wasu sukan yi balma yana daga cikin jafa'i ga janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam fala budda an yuzkara lalle babu makawaji sanda za a ambaci sunan sa a gwama sunan da sifar risala ko annabta a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bayan an ambata ai masa salati ba sai an ambaci sunan sa ba ko sunan sa da Allah ya ambata cikin alkur'ani ya ambata ne a wurare guda hudu kamar yanda muka karanta wa ma muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi ar-rusul ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kufari rahama'u bainahum والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم شيما دي انكا كان لكوواني ان فدي سونانسا kuma an hada da sifar risala an sifanta shi da risala wato a cikin siyakin ayoyin in ka dauke aya ta ainihin wato ta uku ko ta hudu wanda take ta karshe ita ce kawai za ka ga ba ambace ba sufanta shi da risala ba a cikin hakan gaskiya akwai girmamawa da martabawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai dai kaji Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu da makamantan haka qala al muallif rahimahullahu ta'ala malai yake cewa al khada wa thalis sai kuma kuskure na uku da ake samu ya ta'allaqu bis siga shi kuma wannan kuskuren yana da alaka da irin sigar yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati fa hunaka da'awa khabifa akwai wata mummunar da'awa wahiya wannan da'awar ita ce anna sigatan qad wujidat akwai wata siga qad wujidat da aka samu ahadatha ahadul mutasawwifa at-tawagit Dr. Suhaimi yake cewa wanda ɗaya daga cikin sufaye dagutai ya kirkire ta an fahimta ko allazina hum min akbari umala'i faransa wanda su ne kusan wato daga cikin manya-manyan abokan hulɗa na faransa kabala na hawi karnain tun kafin karni guda biyu wato kabala karnain na hawi karnain wato kimanin kusan wato kamar kafin karni biyu da suka gabata kamar shekara 200 wasan maha salatul fatih kuma ya kira ya sanya mata suna da salatul fatih wa za'ama annahu uhiya ilaihi shi wannan ainihin wato sufin yayi riya cewa ita wannan shi wannan salatin an yi masa wahayi wato uhiya ilaihi biha min qibalillah wahayi ne aka yi masa na wannan salatul fatih din daga gurin Allah walam tati bi wasitati jibril shi wannan salatin ba ta wasitar jibril alaihi salam ya same shi ba kai tsaye ba biduni wasida haka zaka ji suna cewa biduni wasida kawai ya hadu wato Allah madaukakin sarki ya saukar mata da ita kamar yanda ake saukarwa da annabawa wahayi wa samaha salatul fatih an gane ko wa za'ama annahu uhiya ilaihi biha min qibalillah yace daga wurin Allah kai tsaye aka yi masa wahayinta walam tati bi wasitati jibril alaihi salam ba ta hanyar mala'ika jibril kaman yanda in Allah zai aiko wani annabi sako ko wahayi akan aiko ta wasitar jibril to shi wannan salatin babu wata wasita ta jibril alaihi salam ya'ani abinda da yake nufi annahu talaqaha min Allah mubasharatan ya karbi wannan salati ne daga wurin Allah kai tsaye ta'ala Allahu amma yaqulu al-mushrikuuna wal mubtadi'atu 'uluwan kabira Allah madaukakin sarki ya girmama gabarin abinda mushrikai da yan bid'a suke fada daukaka mai girma wa hiya qawluhu salati shine Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratin mustaqim har zuwa karshe قد يكون في بعض الكلمات من هذه السيغه واتو اكو وس كلمومي ا cikin wannan sigar wato salatin haqqun gaskiya ne akwai kalmomi da akai amfani da su a cikin wannan salatul fatih din sigo wato kala wato kalmomi ne masu kyau kuma gaskiya ne min haythul awsab ta fuskar sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam da salatin ya kunsa walakin ma azalika sai dai duk da haka fa innahu warada fi ba'dhi riwayatiha sai dai daga wasu ruwayoyin da ake ruwaitowa na irin wannan salatan akwai lafzu asqam akwai wanda yazo da lafazin al asqam shi kuma wannan kaman yazo ne a jawharatul kamal an gane ku Allahumma salli ala salli wa sallim ala ainir rahmatir rabbaniyati wal yaqutatil mutahaqqiqatil haizati bi markazil fuhumi wal ma'ani an gane ku wa nuril akwanil mutakawwinatil adami sahibul haqqi rabbani to tar baka taba jin sawa an gane ku to a can gaba ne yake cewa Allahumma salli wa sallim ala ainil haqqi allati tatajalla min ha urushil haqa'iqi ainil ma'arifil aqwam siratikal tamil asqam anan ne ya amfani da kalmar askam to shine shi Dr. Suhaimi yake cewa akwai wanda cikin sigogin salatin akwai wanda yazo da wannan lafazin na al-askam kalmar askami wa za'amu yace su wanda suka yi salatin sirriye cewa annal askama kalmar siradika tamil askam wai askami din nan suna nufin yani almustaqim suna nufin wato tafarkin kacce kacce mi kakke to sai suka yi amfani da kalmar askam suna nufin almustaqim wal askamu kuma shi askam huwa almaridu shine mara lafiya kaga kenan siradaka tami sai zama tafarkin ka cikakke al askami mara lafiya an gane ko domin kalmar askam tana nufin almarid mala yace wa bigaddin nazari an nau'i sigati wannan fa in an rufa ido game da nau'in sigar fa innaha domin shi nau'in sigar batilatun wato batacciya ce min wujuhin ta fuskoki da dama alwajhul awwal mala yace fuskar farko da'awa annaha unzilat mubasharatan min Allah an gane ko inda wannan salatin ya zamanto matsalar sa ta farko da'awar cewa an saukar da shi ne kai tsaye daga Allah kaga dai wahayi kenan kaga kenan ma abocin salatin kamar annabi ne kima shi ma an masa wahayi kai tsaye duk da cewa an rufe annabta bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam so ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya bayar ba a biduni wasida ba tare da wani dan aike ba kai tsaye daga gurin Allah madaukakin sarki aka saukar da ita ala zalika tagut akan wannan tagutin fa hadha batilun wannan ƙarya ne li'anna alwahyi lam yanzil domin wahayi bai ƙara sauka ba ba'da nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam bayan aiko annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani makhluki duk girman matsayinsa da walitakarsa da ya isa ya ce shi ma amma wahayi bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam domin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annaba daga gare shi bayan sa ba sake yi wa wani ainin wato wahayi ba to ita kuma shi ko wannan salatin kaga an nuna wahayinsa akai kai tsaye daga Allah madaukakin sarki zuwa ga shi wannan shehin ba tare da wato wasiƙar jibril ba alaihi salam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana to kaga wannan da'awar tana nuna kamar har yanzu akwai sauran annabta kuma wannan wato yana daidai da yace shi ma annabi ne an aiko shi domin gashi ya ce an bashi wani salati amma wahayinsa kuma har ma an ce ya karantar da mutane shi kuma har ma ana ganin salatin yana da wasu darajoji da wasu falaloli da sun madara na wanda aka wato yazo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin hadisi na 3455 Imam Muslim hadisi na 1842 hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu Allahumma illa adiyatan adiya wato adiya annubuwati amsali musailamatil kazzab Allahumma babu wanda zai faɗi cewa ana yi masa wahayi ko an saukar masa da wani sako daga Allah face masu da'awar annabta irin su Musailamatul Kazzab yawa da aka Musailamatul Kazzab ba shi kadai bane akwai dama kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu dujjalai wa'inda za su yi da'awar annabta wajen mutum 30 a cikin al'ummarsa ina ba ta gane wal aswadil ansi irin su aswadil ansi dukkanin su sun yi da'awar annabta wa man nahaja nahajahu da wanda ya shiga hanya irin tashi min ad-dajjalina daga cikin ad-dajjalin wal affakina maqariyata wama akthara ad-dajjalina alladhina shabahu musailama kai mamakin yawan dujal da ake da su wadanda suka yi kamanceceniya da musailamatul kazzab wa ala ra'sihim ba'd dughati almutasawwifa wato daga cikin nagaba-gaba din su sune wasu daga cikin masu wuce gona da iri da sunan sufaye wato da sunan sufanci dughatil mutasawwifa alladhina yad'una ilmal gaibi wanda su sun kai matsayin suna da awar sanin gaibu suna ganin duk abin da ke rubuce a lauhil mahfuz suna da masaniya a kansa kaga da awar sanin gaibu kenan alladhi ta'athara Allahu bi'ilmihi wanda ilmin gaibun nan Allah ne kadai yake banci kansa da sanin sa ko annabawa alaihi musallatu wassalam babu wanda ya taba da awar sanin ilmin gaibun da ke cikin lauhil mahfuz ina fata an gane amma an samu daga cikin dughatil mutasawwifa wa'inda suka yi da'awar sanin ilmin gaibu wato ilmin lauhil mahfuz fa hadhihi al-ibaratu allati tusamma salatul fatih wayannan kalmomi da suka kunsa wayanda in an tattare su ake kira salatul fatih lam tutalaqqa min alwahyi ba ta hanyar wahayi aka same ta ba wannan lafazin ba ta hanyar wahayi yazo ba wa inna ma tulqiyat min shakhsin mushrikin yad'i annahu huwa alilah bal ma ana ganin wannan salati an karbe shi ne daga hannun wani mutum mushriki da yake da'awar shi Allah ne gaji yana da'awar cewa shi Allah ne haythu yaqulu fi ba'd ash'arihi inda a wasu baitocin sa ma da kansa yana cewa marra'ani aura'a marra'ani dakhala aljannata bila buhtani shi wannan yana wanda yake cewa an sauka abin nan an karbe shi salatin wanda ake ganin an karbe shi daga wurin Allah kai tsaye to wanda ya karbe shi shine mai wannan baitin cewa marra'ani yace duk wanda ya gan shi aura'a marra'ani ba wai sai in shi ka gani ba ko wanda ya gan shi ka gani dakhala aljannata bila buhtani wannan ba tare da wani ƙarya ba kai tsaye zaka shiga aljanna ba fa shi ba ba wanda ya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a'a wanda ya ga shi wannan shehin ko wanda ya gan shi to kai tsaye dan aljanna ne zai shiga aljanna kara tsaye ana wani wata wata wa ma'lumun mu kuma mun sani cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu man ra'ahu wanda suka gan shi sun gan shi da dama daga cikin su walam yadkhul aljanna ba su shiga aljanna ba ba ma wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko wanda sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama sun san shi amma ba su shiga aljanna ba ka ba'dil mushrikin kaman wasu mushrikai wal munafiqin da munafiqai min amsali abi jahal to a wannan baitin fa ko irin su abu jahal ne suka gan shi shi wannan shehin za su shiga aljanna bila buhtani an gane ko ga su abu jahil sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ɗan wuta ne wa abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafikan na abdullahi bin ubay bin salul ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun zauna sun yi magana da annabi amma bai shiga aljanna ba dan wuta ne wa abu wara'ahu abu lahab ga baffan sa abu lahab ya gan shi wara'ahu abu talib ga abu talib ya gan shi wara'ahu utuba ga utuba ya gan shi wa shayba da shayba ibnu rabi'a wayannan dukkanin su annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin badar yawancin su aka kashe su kuma sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun san shi ba sanin shanu ba amma ganin bai sa sun shiga aljanna ba amma ga wani ya ce wanda ya gan shi ko wanda ya ga wanda ya gan shi aljanna ga shi fa kaifa ya ci misla hadha taghut ya irin wannan dagutu zai zo ba'da nahwi mi'atayn wa al sana bayan kimanin wajen shekara 1200 fa yadda ihadihi da'awa ya dinga irin wannan da'awa al batila ta ƙarya al kasida marar kima marar daraja wa hiya ita ce da'awar anna marra'ahu wai wanda ya gan shi aw ra'a marra'ahu ko wanda ya ga wanda ya gan shi fa da khalal janna zai shiga aljanna subhanaka hadha buhtanun azim akwai kwanan nan naji wani wanda yake cewa wai akwai wanda ina jin in ban manta siyakin labarin ba idan wanda ya zo ya nemo a sauke shi ina fata an gane yana karanta wannan salatin sai ya zo gari ya nemo a sauke shi aka ƙi a sauke shi sai ya tafi cikin daji kawai sai ya faɗi ya mutu saboda yunwa a inda ya faɗi ya mutu sai ciyawa ta fito da ciyawa ta fito sai ainihin wato tinkiya ko akuya sai ta ci sai aka yanka naman wannan akuyar duk wanda ya ci wannan naman akuyar ko kafiri ne ba zai shiga wuta ba amma shi ma ana gama wannan bayanin aka ce wannan karatu na mahaukata ne yace haka ne na mahaukata ne yace wannan masu hankali ku yi hakuri wannan karatun na mahaukata ne haka ba yace fa masu hankali ku yi hakuri wannan karatu na mahaukata ne yace wannan babun hauka ne an shiga babun hauka Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar da mu amin wanda suka sauka kan hanya Allah ya dawo da su kan hanya wasma'u ya ra'akumullahu at-tammatul ukhra yace Allah ya kiyaye ku ku ƙara saurara ya ku ƴan uwa a damatul ukhra ga wata musibar daban min hadha daghiyati nafsa daga shi wannan dagutun kansa haythu yaqulu inda yake cewa inna man qara'a salatul fatih marratan wahida yace duk wanda ya karanta salatul fatih sau daya fa ka'anna ma qara'a alqur'ana 600,000 marra kaman ya karance alqur'ani sau 6000 kuma ba iya nan ba wa kulli marra kowace kafa daya ta'dilu 400 gazwatin ma annabi sallallahu alaihi wasallam tana daidai da yaki daidai har 400 tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kulli gazwatin kuma kowane yaki bi alfi zawjatin min al-huril 'ain mutun za a bashi hurul 'ain guda 1000 malan yace yuraji'u fi dhalika kitab jawahirul ma'ani wanda yake son karin bayanin haka ya koma cikin littafin jawahirul ma'ani na fata an gane di yana nan sun rubuta wannan karamomin duk an kawo su da wannan panelar ya'ani yana nufin annallazi ya qara'u salatul fati yana nufin wanda ya karanta salatul fati ya hasulu ala haddi za'amihi fil jannati ala al malayinil mumalliyinati min al hurul 'ain wanda ya karanta shi to zai samu amma fa a fadarsa a cikin aljanna zai samu alal malayinil mumalliyina zai samu miliyoyi masu yawa min al hurul 'ain fa nas'alu Allah al afiyata was salama Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka yafe mana ka kuma ba mu lafiya min hadhal hira daga irin wannan nonsense din shine hira an gane ko maganar banza kenan shine wannan alhira maganar banza waddajal da ƙarya wasafahi da wauta wa hadha yuraddidahu ba'dul muntasibina ila al-islam wannan fa wasu daga cikin masu jingina kansu zuwa ga musulunci suna yawan maimaita shi fi ba'dil biladil islamiyya a wasu cikin garuruwan musulunci wa ka'annahu qur'anun munazzalun kai ka ce wannan salatul fati din kaman alqur'ani ne munazzal da aka saukar fa innahum ya'tanuna bi salatil fatih suna ba wa salatul fatih kulawa kama ya'tanuna bil qur'ani bal ashad kaman yanda suke kulawa da alqur'ani kai kulawar da suke da shi ma yafi kulawarsu da alqur'ani wa fi sana a shekara ta 1402 hijriya Dr. Suhaimi yake cewa laqiyani shabun wani saurayi ya hadu da ni mun hadu da wani saurayi fi baladin ma a wani gari min biladil muslimina daga garuruwan musulmi tabdu alaihi alamatun najabati alamar kwazo waz zakat da kaifin kokolwa ya bayyana a tattare da wannan saurayin da haka da naga alamun haziki ne yana da kwazo yana da kokolwa fa qultu lahu sanace da shi ya bunayya kai karamin dana tahfazul qur'an ka haddace qur'ani kuwa dan irin kokolwarku kamata ya ce qur'ani ka haddace fa qala la ahfazu sai ce gaskiya ban haddace qur'ani ba fa sa'altu limadha sanace kai ku kana ga kan matashi ga kaza ka Allah ya baka najaba da zakai ya kai baka haddace qur'ani ba qala sai ce li anna shuyukha turuqi saboda shehunan dariqo inda na da suke garin mu yaquluna suna cewa la tahtajuna ila hifzul qur'an aku da buƙatar haddace alqur'ani la'anna alqur'ana yuhriku saboda alqur'ani yana kona mutum in ka karanta shi kaman ta za a kona ka wala tatahammalunahu kuma qur'ani ba za ku iya daukan sa ba za ku yi masa ba wa inna ma takfikum salatul fatih salatul fatih kawai ya ishe ku bai ka tsaya kana ta wani hadda qur'ani ba idan ka kawai ka tsaya kawai kai tarkizi a salatul fatih ya wadatar da kai kawai baka buƙatar ka haddace alqur'ani fa hal hunaka dajalun waftirauna azabu min hadha akwai ƙarya da kirkira mafi girma da ta kai wannan fanzur rahimakallah ka duba dan uwa Allah ya maka rahama kaifa yaj'aluna atba'ahum ka duba yanda mutanen nan suke sanya mabiyan su yu'riduna an kitabillahi suke bujirewa littafin Allah azza wa jal wa yaktafuna bi hadha dajal suke gamsuwa da wadatuwa da irin wannan ƙarerayi din wa sadaqallahu ta'ala Allah ta'ala yayi gaskiya idh yaqulu daidai lokacin da Allah yake cewa ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin Allah yace ulaika irin waɗannan alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda sune waɗanda suka musanyi bata da shari'a ga shari'a amma suka karbi suka bada shari'a suka karbi bata fama rabihat tijaratuhum Allah ta'ala yace kasuwancin su bai yi riba ba wa ma kanu muhtadina kuma basu zamanto shiryayyu ba suratul baqara aya ta 16 at-tanbihur rabi sai kuma jan hankali na hudu anna ba'd an-nasi yusalluna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana samun wasu daga cikin mutane suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam afna as-salati a cikin sallah idza sami'ul imama in sun ji liman ya karau qaulallahi sun ji liman ya karanta fadin Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku waɗanda suka yi imani ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ku yi masa sallama suratul ahzab aya ta 56 aw sami'u dhikrahu alaihi salatu wa salam ko suka ji an ambaci annabi alaihi salatu wa salam suna cikin sallah fa inna hadha ziyadatun fi salah to fa in mutun yayi yaji ana ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kai yaji an ce mutum marowaci ne a can baya in ya ambaci an ambaci annabi bai masa salati ba banda a cikin sallah domin ita sallah wata ibada ce ta musamman wanda an fada abinda ake so mutun yayi a ciki dan haka in kana cikin sallah kaji an ambace sunan annabi sallallahu alaihi wasallama balaka yi salati ba domin kana cikin wata ibada da annabi bai koyar da ai salati a daidai wannan lokacin a cikin ta ba an gane ko idza anna salata fa inna hadha ziyadatun fi salah domin kai haka kai kari a cikin sallah idza anna salata tawqifiyya domin ita sallah tawqifiyya ce akwai yanda ba za ka yi ba sai yanda aka ce kai ta shine tawqifiyya ba kai zaka kirkiri ga yanda kake so kai kuma kai abin da kake so a cikin ta ba a tawqifiyya ce an ce ga yanda zaka yi ta ga yanda tsayuwarta take ga yanda ruku'in ta duk komai an fadi ga yanda yake wa kad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yanda kuka ganni ina yin sallah ainihin wato Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi na 3600 wato 1631 hadisin Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fi ssalati la shughulan lalle ita sallah tana da nata shagulgula to kar kuma ka shigo da abinda baya cikinta cikinta ita da zara an kabbarta sallah to tun daga kabbara harama minat takbiri ila taslimi akwai abubuwan da Allah madaukakin sarki ke so kai a cikin sallah ta harshen annabi sallallahu alaihi wasallam to iya wa'annan zaka takaita kar kuma kaga ya dace kai wani abu daban wanda kuma baya cikin sallah da sunan kabi Allah a wannan abun ko an gane wannan zaka ga wannan yana daga cikin abubuwan da mutane ake dan samun daurewar kai an gane in an ambata ba wai balaka fada cikin wancan hadarin na kai wa annabi rowa an ambace shi baka yi masa salati ba sallallahu alaihi wasallam a'a cikin sallah yace inna fi ssalati la shughulan wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1199 Imam Muslim hadisi na 1538 hadisin Ibn Mas'ud radiyallahu an da haka fa in kunta kharijat salati in a wajen sallah kake ba a cikin sallah ba fa salli wa sallim alai duk sanda kaji an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam indai baka cikin sallah to kai salati da taslimi a gare shi amma idza sami'ta dhikrahu sallallahu alaihi wasallam amma in kaji an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama wa anta fi salati kana cikin sallah fala tazid fi salati shay'an kar ka kara komai a cikin sallah kai ta yanda annabin yace ayi ta as-salatu la yuzadu fiha wa la yunqasu ita sallah ba a yin kari a cikin ta ba kuma a yin ragi a cikin ta akwai daidai inda ake wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam inda ake salatul ibrahimiyya shine a ina a tahiyar karshe ina fata an gane to anan kaga zakai anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yin salati a gare shi a tahiyya amma kana tsaye ko kana ruku'u ko kana cikin sujada sai kaji an ambace shi ba zakai salati ba me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi ssalati la shughulan sallu kama ra'aytumuni usalli التنبيه الخامس تنبيه نبير بعض الناس في الصلاة الإبراهيمية وصدقت كم متاني أتكن صلاة إبراهيمية في التشهد دا أكي أتهير وتشيف الشيطان دع أبو النزي كيك الجنة والله سيكاما تشيكس أكنسا بزي تقبري كبا الله دا منزن سيند سكي صوبة كما تزار كبا الله دا منزن ستيند كيك كي صوبة يند سكي صوبة بلا كربابا man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun shi sada ga wani yana sanya ba Allah amma illar da shedan yayi masa shine sai kuma ya dora shi akan bid'a su kuma sharadin kai karbar aiki guda biyu ne muna ta maimaitawa al-ikhlas wal mutaba'a wato Allah baya karbar aiki sai da ikhlasi kuma baya karbar aiki sai ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai ikhlasin ibada komai yin ta dan Allah in ya zama baka yi ta ta yanda annabi ya koyar da ita ba Allah ba zai karba ba komai rukonka da sunna da yin abin yanda annabi ya koyar in kai da riya ba ikhlasi Allah ba zai karba ba to kaga wayannan hadarrukan guda biyu kowanne yana cikin su wanda yake kokarin bin sunna din to akwai matsalar ikhlasi ina fata an gane akwai matsalar ikhlasi wanda kuma yake da ikhlasi shi kuma baya kokarin bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matsalar mutaba to wayannan dukkanin su zaka iya ganin mutum ya tara aiki kuma sai ya je lahira tara aikin babu me yasa saboda sharuɗan karbar aikin guda biyu bai cika su ba wani sai ga ya cika ɗaya bai cika ɗaya ba wani ikhlasi wallahi dan Allah yake duk wannan yanzu hatta wannan karatun da muke yi duk waɗanda suke bin irin wannan wallahi akwai wanda da ya san akwai wata hanya da za ta sada shi da manzon Allah ba wannan ba wallahi ita zai bi iya zalika mablaguhu min alilmi iya ilimin da ya samu iya fahimtar da ya samu iya yadda da malamin da ya koyi addini ta hannunsa da shi iya gamsuwarsa cewa wallahi wannan hanyar daidai ce ita za ta kai shi aljanna shi sa dole wani abun wani sai kai masa hanzari sai kai masa uzuri musamman wanda yake ba mai karatu ba bayan da za ka yi da shi haka ya gane kuma za ka 100% yake yin abun kuma da ikhlasi ba riya amma kuma babu mutaba'a wani kuma za ka gan shi wallahi malam za ka rantse zamanin sahabbai ya zo saboda tsabar ruko da sunna amma inda shi dan yake masa illa shi kuma ikhlasi yana yi kawai dan a ce ustaz ne yana yi dan a ce ai shi ahlus sunna ne yana yi dan a ce shi kaza ne yana yi dan kaza dan kaza dan kaza kuma sai shedan ya lalata wa mutum aiki Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka yake cewa ga wani tambihi na biyar wasu daga cikin mutane a salatin ibrahimiya din kaga shine wanda annabi ya koyar ko yanzu kaga wancan wanda salatul fati din ina jin ko kwanan nan kun ji wani yana wallahi yafi salatin ibrahimiya yayi rantsuwa wannan ina jin in ban kunne na bai manta ba ya maimaita rantsuwa akan cewa salatin can da aka ce wani ne yayi shi yafi wanda ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falala ko ba ku ji ba ina jin wayanda suke dan bibiya kamar sun ji ni dai na ji shi ba sau ɗaya ba ina jin wajen sau biyu ko sau uku yana wannan magana cewa salatul fati yafi salatin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye to kaga irin wayannan ka to barar da wannan barin zancan kaga ya za ka yi da mutane irin waɗannan Allah ta'ala ya shirya da mu to a salatin ibrahimiya din ma da ake yi tahiyya a cikin tashahhud a cikin tahiyya yaquluna sai ka ji suna cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila akhirih an gane ko kaga sigar salatin ka koma duk cikin littafin musulunci da suka kawo salatin ibrahimiya babu kalmar sayyidina babu ita fa hadhihi sigatu wannan sigar ta kara sayyidina lam tathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu da ka faɗi wannan wani sai ya juye zancen sai ya ce kaji su ko yanzu shi annabi ba sayyid bane to in ku ba sayyid ɗinku bane mu sayyidina ne kai kana maganar inda kake magana daban shi kuma sai ya ja hankalin wasu waɗanda ba su da karatu wata nahiyar daban kuma sai ya batar da su kai kana cewa a faɗi abin yanda ya zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kar a ƙara kar a rage shi kuma yana gana a ya kamata a ƙara tun duk da annabi bai faɗa ba shi ya ƙara ya faɗa ina fata an gane shi duk da annabi bai faɗa ba to shi ya aru bakin annabi ya ci masa albasa ya ƙara abu kaza to wayannan abubuwan su ne ake ta ƙoƙarin mutane a fahimta wala shakka annahu sayyiduna ko shakka ba mai annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna shugaban mu ne sallallahu alaihi salatu wassalam wa qa'iduna jagoran mu ne wa imamuna limamun mu ne wa habibuna masoyin mu ne wa sayyidul awwalina wal akhirina shine shugaban na farko da na karshe qala alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana sayyidu waladi adam wala fakhar ni ne shugaban duk wani dan adam kuma ba alfahari nake ba wannan hadithin imamu tirmidhi ya fitar da shi hadithi na 3,348 ibnu majah hadithi na 4,308 hadithin sa'id abi sa'id al-khudri radiyallahu an wa qala at-tirmidhi imamu tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahihun wa sahul al-albani fi sahih al-jami' Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Sahihul Jami' hadithi na 1468. Walakin al-ibadat, sai dai abin da ya kamata ƴan uwa su gane, su ita ibada, wa minha daga cikin ta at-tashahhudu, akwai tahiyya, ita ma ai ibada ce, tawqifiyatun, ita duk ibada tawqifiya ce. In aka ce tawqifiya, kar ka kuskura ka ƙara, kada kuma ka rage. Mun sha bada wata yar hikaya da dan podio ya kawo a cikin littafinsa Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'ah, game da tasbihi da ake yi bayan an idar da sallah. Ai ana yin subhanallahi 33 ko walhamdulillahi 33, wallahu akbar 33, sannan a cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau daya. Wani in ya tayi sai subhanallahi cikin charbi sai 100, walhamdulillahi sai 100, wallahu akbar sai 100. Ya wuce inda aka ce ko bai wuce ba? Inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da ɗarin ɗarin za a yi. Amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce subhanallahi 33, walhamdulillahi 33, wallahu akbar 33, sai yake ganin to subhanallahi saban Allah ne? 33 in ya ƙarasa ya yi 100, menene a ciki? Sai yake yi 100-100. Dan podio ya ce wata rana ya kwanta bacci, a baccin sai ya mafarkin an tashi alƙiyama. Alƙiyama ta tsaya sai ga an yi layi. Mala'iku suna ta sikirinin ana ta ba mutane shaida suna wucewa aljanna. Sai ga an zo kansa, da aka zo kansa sai ga an tsallake shi. Sai ga an yi sikirinin din na bayansa duk an sallame su. Mala'iku sun tattara kayansu za su tafi, sai ce to ni gani ba bani sakamako na ba. Suka ce wannan tasbihin da muke ta bada ake ta dudduba ana sallaman mutane, kai ma kai? Sai abin ya bashi mamaki, wani irin yayi shi dai, yace shi dai yake 100-100 ma. Shi overdose yake yi. Yace an ce 33, shi da ma 100-100 yake yi. Suka ce to ka san mu mala'iku la ya'suna Allah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yumaruna. Ba ma saba Allah abin da ya umarce mu, abin da ya umarce mu muke yi. Ba a gaya mana wanda ya yi 100 mu bashi lada ba. Da haka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma suka yi, su ne muka sallame su. Idan kai sai ka sallai. Ana zuwa daidai wannan gabas sai ya farka daga bacci ya ce alhamdulillah da mafarki ne. Ina farka ya ce gare da ba alƙiyama ba ce. Sai ya dawo yana yi yanda aka umarce shi. Na annabin kaga ya fi sauƙi, kuma shi ne za ka gani a lahira. Kullum abin da ake gaya mutane, bid'an nan da kake kallanta kamar yin guziri ne da yashi. Kamar mutum zai yi tafiya ne kawai ya yi guziri da yashi. Haka suke. Ga nauyi ko? Ga ta kuma shi yashi la yusmin wa la yughni min ju'in. Lokacin da kowa ya zauna ya fito da ɗan guzurinsa yana ci, yashi za ka ci kai? To shi ne za ka ga mutum ga ɓata lokaci, ga wahala. Shi sa duk ibada da ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga tana da sauƙi. Saboda nabiyyur rahama ne shi sallallahu alaihi wasallam. Da haka karka dinga ƙara Allahumma salli ala sayyidina din nan, ba wai dan annabi ba sayyidina bane, sai dan a lafazin da annabi ya koyar babu kalmar sayyidina. Dan Allah kar a juyar da zancen, haka abin yake. An ce sayyidina ne annabi sallallahu alaihi wasallam, amma abin da yasa aka ce karka ƙara, saboda shi annabi da ya koyar sallallahu alaihi wasallam, da ya koyar da salatin, bai ƙara da sayyidina ba. Amma ko shakka babu annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna wa qa'iduna wa imamuna wa habibuna wa sayyidul awwalina wal akhirin. Da haka la yuzadu fiha wa la yunqasu, tunda salatin annabi sallallahu alaihi wasallam salatin ibrahimiyya ibada ce, to kar ka ƙara kar ka rage. Ga misali malam zai bayar wanda za ka ƙara ganewa, in ma kanka ya ɗan ɗaure ko wani ya ji ya ruɗa ma ƙwaƙwalwa, to ga wani lissafi ƙarami da za ka fahimta. Yanzu falau anna qari'an, da za ka ji wani alaramma mai karatun Ƙur'ani, ƙara'a ayatul fatih, ya zo karanta suratul fatih, inna fatahna laka fatahan mubina, da ya zo ayar ƙarshe ba ita ce Muhammadur Rasulullah ba, sai ka ji ya ce sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ina ganin duk muttafaqun ala, duk wanda ya zo karanta Ƙur'ani baya ƙara sayyiduna. To dan bai yadda annabi sayyiduna wani? Kun gane wannan? yanzu shi wanda bai kara da yazo karanta wannan ayar haka Allah ya saukar da ita Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ka taba jin wani ya kara da sayyiduna kuma inda zaka ji wani ya kara hal yuqarru 'ala hadhihi ziyadati fil qira'a za a tabbatar da shi akan haka a karatun Qur'ani ai alarmomi ma ba su karbe shi ba farkon wayanda za su yi fada da shi cewa ya ƙara alqur'ani an ƙara fataha ko an yi kasara ko an yi wani kara alarma ya gane ballantana kalma alarma an ƙara fataha ko an rage ko an yi kasara wajen fataha ko wajen fataha an yi rufu'a alarma ya ce an yi kara goge ka gyara to alaramman da yace an yi kara a wasali shine zai ga an ƙara kalma su kutum a cikin Qur'ani ya shiru akan ta am annahu adkhala fil qur'ani ma laysa minhu ko kuma za a kyala mutun ya shigar da abin da baya cikin alqur'ani cikin qur'ani ga wani misali walau anna mu'adhdhinan qala fil adhan da zaka ji ladan mai kiran sallah cikin kiran sallah yace ashhadu anna sayyidana muhammadar rasulullah ina ganin sai an yi shuru a ce wannan wani irin ladan ne amma dukkan ladanai da masu yin irin kiran sallar Bilal da masu yin irin kiran sallar wato Abu Mahzura ƴan birnin su da ƴan ƙauyen su waɗanda suka iya da masu yin kuskure a kiran sallah dukkanin su muttafaqun ala in suka zo ashhadu anna muhammadar rasulullah haka suke faɗa to me yasa wajen muhammadan din suke faɗin sa ba sa sa sayyidina sai a salatin da annabi ya koyar in an ce karka sa sayyiduna kuma ka dinga cewa ai an rena annabi ba a so a ce saboda ku ba shugaban ku bane mu shugaban mu ne to kamata in ka zo karanta ayar suratul fatih muhammadur rasulullah ka sa sayyiduna kamata in ka zo kiran sallah ka ce ashhadu anna sayyidana karka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ka ce ashhadu anna sayyidana muhammadan rasulullah hal yuqar ala zalika yanzu aka ji ladan yana ƙara wannan sayyiduna din za a kyale shi akan haka am yabdilu al-adhan bi hadhihi al-kayfiyya ko kuma kiran sallah zai iya baci da irin wannan kayfiyar la shakka annahu yubdil ko shakka babu za a bata wannan kiran sallah domin ya ƙara abin da babu shi wal halu hadhihi a irin wannan halin da ga yanda lafazin yazo a hadisi amma shi ya ƙara wani abu to tunda mun yarda cewa yanda alqur'ani yazo ba ma yi wa annabi qur'ani shi shige mu ƙara yanda yazo a muhammadur rasulullah duk wanda yazo karanta ayar haka yake karantawa haka yanda mai kiran sallah yake cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah haka yazo a hadisi to haka in ka mun salatin ibrahimiya kace allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid idan a wata munasabar ce ko wata magana ce daban ba irin wannan ibada tauqifiya ba sai ka zo faɗan annabi sallallahu alaihi wasallam kace sayyiduna babu laifi an gane ko at-tanbihu sadis sai jan hankali na ƙarshe fi mas'alati salati ala annabi sallallahu alaihi wasallam doktor suhaimi yake cewa a dai wannan mas'ala ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kat tahawwalat inda ba'dil muslimina ila aghanim yanzu kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wani bangar wasu musulmin sun juyar da shi zuwa waka kuma fa idza sallama al-imamu da zaran liman yayi sallama badalan min an yadhkura al-adhkar al-warida a madadin shi wannan ko an yuzkara al-adhkar al-warida a madadin ayi zikirai da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salawati bayan salloli badalan min hadha maimakon wannan fa innahu yati bis salatil ibrahimiyya ba dai salatin ibrahimiyya kace shi za a yi ba to zai kawo ma salatin ibrahimiyya bisigatin gina'iyatin amma fa da bisifatin gina'iyya da sufa irin tawaka idafatin ila ma yaziduhu alaiha wannan doriya akan abin da suke karawa akai min bid'in na bid'o'i wa munkaratin da abubuwan ki fayuraddiduna hadha ka dinga jin suna ta maimaita wannan salatin da sigar waka baraban wato da sauti irin na waka wa ahazija. Ahazij shi ma waka ne, singing songs shine waka din aiko yawa. Watarannamat shi ma waka ne, aka dinga jin suna rera abun asiga irin ta waka. Tukhraju bil azkari an sifatah shar'iyya, an fitar da zikirai daga sifar su irin ta shari'a yanda musulunci yace ayi. Bal sami'tu fi ba'd masajidil muslimin, yace kai ni da kunne na naji a wasu masallace na musulmi. Tilkal ahazija, irin wa'ancan waƙe-waƙin yanda ake waƙe salatin ibrahimiyya din, amma sai kaji an waƙe shi. Mashubatun bidduffi, hadda an hada shi ma da bandiri, aka dinga jin kuma salatin ne shi, kuma an hada shi da wadabul, da ganga, wal mazamir, da kuma ainihin wato garaya ko molo. Fakanar hashfan, sai abun ya zama tarkace. Wasu akilatin, sannan sai ya zamanto su ukilatin. Wato su ukilatin sun kace, suka ce masalun misali ne yudrabu, ana buga irin wannan misalin. Liman yajma'u baina sifataini da mimataini, wato zamimataini, ga duk mutumin da ya hada sifofi guda biyu munana, sai a ce su ukilatin. Wato banda wato wannan fakanar hashfan wasu akilatin, wannan sai ya zama abu ne wanda yake tarkace yayi, ba haka shari'a ta ce ai ba. Wasu akilatin kuma wannan ya zama wata sifa a bazzarge. Sai ya kawo baiti yace, faman qalladal ara adalla anil huda wa man qalladal ma'suma fid dini yahtadi famaddinu illa littiba'a lima ata anillahi wal hadil bashir muhammadi. Yace faman qalladal ara, duk wanda yace zai makalkalewa ra'ayoyin jama'a, duk wanda yace zai dinga koyi ne da ra'ayoyin mutane, dalla anil huda, zai bace ne daga kan shari'a. Wa man qalladal ma'suma, amma duk wanda yake koyi da wanda baya sabo fiddini, a addinin sa ya hatadi, shine zai shirya, shine zai shiryu. Waye wanda baya sabo? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace wa man qalladal ara'a, duk wanda yace zai takalidanci da koyi da ra'ayoyi, dalla anil huda, to zai bata daga kan tafarkin shari'a. Wa man qalladal ma'suma, amma duk wanda ya hakura yayi koyi da wanda baya sabo. Ma'asumi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fiddini yace zai koyi da shi a addini ya hatadi, shine zai shiryu. Famaddinu, kaga addini ba wani abu bane illa littiba'a lima'ata, sai yin koyi da biyayya ga abinda yazo anillahi, daga Allah. Wal hadil bashiri muhammadi, da kuma abin da ya zo daga alhadi mai shiryarwa, albashiri mai bushara, muhammadin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binna mu karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya bamu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah ta'ala ya gafarta mana. Allah ta'ala ka nuna mana gaskiya, gaskiya ce ka bamu ikon binta. Allah ka nuna mana ƙarya, ƙarya ce ka bamu ikon kauce mata. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.